littafi ne wanda yake mai girman matsayi wanda malamai suna fassara shi a bangaren inda za ka karanci littafi wanda yake karantar da suluk da kuma adab don ganin don duba da matsayin marubucin littafin shine amirul mu'minin fil hadith imam al-bukhari imam al-bukhari ya ware wannan littafi yayi shi littafi mai zaman kanshi don karantar da ladubba tare da cewa a cikin littafin shi jami'ul musnad as-sahih yayi kitabul adab mun tsaya karatu babi na 10 hadisi na 215 sai a karanta Allah ya amfana da mu abinda za mu karanta الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري الله جبن شد رحمة باب من صنع إليه معروف فليكافئه بابا ديك بيان أكا من صنع إليه معروف واند أكا أي وترد أكا قدانر دا معروف على خير أغريش كوتا تاوى أغريش فليكافئه توشي ما يتمكتا ya saka wuta na wannan alkhairi din da aka mushi Allah subhanahu wa ta'ala ce hal jazaul ihsan illa al ihsan sakamakon kyautatawa bai zamanto ba face ka kyautata mu wanda ya zamanto ya kyautata maka an umarce mu da kyautatawa ga dukkanin mutane adin wala wanda ya maka alkhairi da wanda bai maka alkhairi ba kyautatawa ta hanyar kyautatawa wajen magana kyautatawa wajen mutunta mutum to kuma sai aka ware wanda ya aiwatar da alkhairi gare ka man suni'a ilaihi wanda aka aikata a gare shi aka gudanar a gare shi da ma'rufun alkhairi kyautatawa falyukafi'uhu to shi ma ya tamkata wannan kyautatawa da aka mushi shi ma ya yi wani abu wanda yake na alkhairi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ya rawaci wannan hadisi din ta hanyar malamin shi Sa'id ibn Ufayr da yanda yace haddathana Sa'id ibn Ufayr Sa'id ibn Ufayr ya karantar da mu wannan hadisi shine Sa'id ibn Ufayr Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr ma'ana nan wani lokaci ana danganta shi kai tsaye sunan shi zuwa sunan kakan shi Laraba suna da wannan kamar in kakanka na uku ma ya yi shuhura da wani lokacin sai a ƙetare babanka a ƙetare kaka a je kakan kaka a nasabta suna to shi ma haka ana sare da sunan mahaifi ɗin nashi Kathir kenan Sa'id ibn Kathir ibn Ufayr yake saboda haka sai a sare da sunan mahaifin sai a je zuwa sunan kakan nashi shi kuma Ufair iya daga sunaye na Ishaki, to kun san Larawa suka sa madiyan su irin wannan sunaye, suka ce muna sanya madiyan mu sunaye na waɗannan abubuwa kin, ma'ana sunaye waɗanda suke nuni akan daci ko juriya ko wani abu makamci haka, kamar ka ga wani himar, ka ga jabal misali, duka iri-irin wannan. Kenan Sa'id ibn Kathir ibn Ufair al-Ansari ya rasu hijira tana da shekara 226, daga Yahya ibn Ayyub, ibn Abi Zur'a, Yahya ibn Ayyub, Imam al-Bukhari ya fitar da malami ne na Imam al-Bukhari, ana a sahih na shi ya fitar da hadithin shi a matsayin mu'allaq, malami ne na Abu Dawud, malami ne na Tirmidhi. Ana Umara ibn Ghaziyya, Umara ibn Ghaziyya shekara ta 140 ya rasu. Umara ibn Ghaziyya shi ne kenan hakikanin sunan shi. Akwai nuska inda ana rubuta sunan shi ibn Ghuzayya, kama a wannan da amma Ghuzayya ne da dhamma ta ghainun da kuma fataha ta zayyun, ba shi bane ba kenan abinda malamai suka yi dabtin shi. Abinda yake daidai, wanda malamai da suke kula da bangaren asma suka yi dabtin shi, shine Umara ibn Ghaziyya, Ghaziyya kenan kamar yanda ka rubuta. Masu Ghuzayya za su mai da Ghaziyya. An shurahbil maula al-ansari, shurahbil ibn Sa'ad shine Abu Sa'ad ya rasu hijira tana da shekara 123. An Jabir ibn Abdullah al-Ansari, daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, Jabir a shekara ta nawa ya rasu? 73. Wannan hadithi malam ya kama na shi da isnadi wanda yake kumasi, ma'ana wanda ya kumshi mutane guda biyar tsakanin Imam al-Bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ya fara da siga ta at-tahdith kenan, inda ya fara da hadathana wanda yake nuna kenan shi Sa'id ibn Ufair shine ya karanta ruwaya din ga su ɗalibai, ya zo kuma da shi ma dai ya rawaice shi ta hanyar haddathana, shi ma siga ta at-tahdith kenan, sannan kuma akwai siga ta ana a ciki, kamar yadda Yahya ibn Ayyub daga Umara, shi kuma daga Shurahbil, shi ma dai an Jabir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الانصاري يتي انب صلى الله عليه وسلم ياتي من صنع اليه معروف من صنع اليه معروف دكانن وندا صنع اليه اكا ايوتر ا غاري شي اكا غدانر مشي ده معروف الخير كيوتتاوا kenan shine inda mali istinbatun tarjuma hadith yace babu man suni a ilahi ma'rufun falyukafi'uhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce man suni a ilahi ma'rufun, wanda duk aka aikata aka gudanar da kyautatawa a gare shi, aka kyautata mishi, to falyajzihi ko falyujzihi, ya saka wata shi wannan kyautatawar da aka mai. Fa in lam yajid, in bai samu ba abinda shi ma zai tamkata ma wanda ya masa alkhairi kin, ba shi da halin da shi ma zai yi mishi wani kirki, falyuthni alaihi, to yayi yabo ga wanda ya aikata alkhairi kin gare shi. Wannan yabo abin da yafi kenan ya mishi yabo bayan idan shi, saboda kar ya zamanto ya mishi yabo a gaban idan shi, ta zamanto wannan kin ya sa ya rudu ko wani abu makamancin haka nan. Sai dai inda wanda ake ga cewa kuma yabo a gaban shi ba zai cutar da shi ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamu gani a gaba yace ni'mar rajulu Abu Bakr, ni'mar rajulu Umar, نعم الرجل أبو عبيدة نعم الرجل طلحة أنا صلاة يفعلون الدعاء قبل تواند أن كان قم صالي أبو بزيج وتبالي شكنا إياوانا أما إنبا نمبا تو حرام نيكا رنجا يبمتون أقبان ششيسا نبصر سيجي واند يموك وانوك واتا مشكسا إذن يند ذاك مصالي نمرو قايو أسامو متا أنا زغا شري أبين دي ياسم با صفا بچي تاشي أنا تركا كيكا تيند الله سبحانه وتعالى يانا مودا كم متركا كيكا فلا تزكو أنفسكم هو أعلم بمن اتقع كركو تركا كيكا ونوكو تو كما سيوان واند شيبي سنبا ياكاكي يدنغ تركا كيكا yana mai son zuwa gurin Allah ya biyo ta hanyar ku ne wakilan Allah ku ne kaza ko kuma kai limami ne zaka zo a dinga maka kirari al-alimu kadhab wal mutaallimu kal fiddati was-sa'iru nas kal rasasi ka gani kana wata rawarawa saboda ta maka da wannan misali ko kuma ka tankaro da alkyabba wajen sabga maka di yana ma kana jin dadi kamar zaka tashi ka ciro jika goma ka bashi ta yanda su gardawan da suke tare da kai wani abincin gidan shi ma babu to kaga duka wannan wanda ma ya yabe ka addini a gaban idan ka take mishi burki dan hallaka kai soyi ba wai ya so maka wannan ba irin wannan wanda mutum zai zo gaban ka ya dinga ziga ka a ai ku ne tsoron Allah ku ne bayin Allah ku ne mutanen kware ai ku ne kaza ku ne kaza kaza a ka take mu mutum burki saboda zai zamanto ya hallaka ka zai sa ka dinga jin kai wani abu ne sai fa inda an amuntu to kuma abu ne mai wahala wane ne imanin shi yake kamar na Abu Bakar wane ne imanin shi kamar na Sayyidina Umar wadannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a gaban su saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan abin ba zai sa ba su ji wani abu da wannan saboda haka shi yasa sai musu haka amma in ba nan ba kenan a gaban mutum kenan abin da yake falyusni alaihi yayyabo a gare shi kuma sannan yi da zaka yi bayan idan shi bayan ya zama addu'a ce zaka mishi bayan idan shi kamar yadda zamu gani a gaba to kuma yin addu'a an zuharul ghaib ita ma amsashiya addu'a ce kenan mutun ya maka alkhairi sai ka mishi addu'a bayan idan shi to yi ma mutun addu'a bayan ido amsashiya addu'a ce wallam yajid in bai samu ba abin da zai saka wuta mu wancan da alkhairi kenan ma yajzihi abinda zai saka wuta mai da shi ne alkhairi falyusni alaihi yayyabo a gare shi fa innahu idza atna domin shi idan yayyabo ga wannan faqad shakara to haqiqa ya gode masa wa in katamahu in ko ya boye godiyar shi faqad kafara to haqiqa ya butulce ma wannan abin faqad kafara alkufran nan shine aljuhudi kenan shine kenan butulci kenan ya butulci aka maka alkhairi sai baka gode ma ba abun alkhairin kenan ka ya butulci wa man tahalla bima lam yu'ta wanda dukkanin yayi kulliya wa man tahalla wanda yayi kulliya bima lam yu'ta da abin da ba a bashi ba fa ka annama labisa thawbay zurin tamkariya tufatida tufafi wadanda suke na kirkire wanda kenan ba nashi ba tamkar mutumin da ya aro abin da ba nashi ba yayi da awar cewa kuma wannan abin nashi ne Jabir bin Abdullah al-Ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man suniya alaihi ma'rufan falyajzihi duk mutumin da aka aiwatar da alkhairi gare shi ya saka wuta alkhairin da aka mishi fa illam yajid ma'jizi falyusni alaihi in bai samu ba abin da zai saka wuta to yayyabo akan wannan alkhairi kin wanda aka mishi wannan yana karantar da mu mutunta wanda duk ya dadada maka to zaman to kai ma ka dadada mishi yana daga dabi'a wanda take ta mutunta ta muru'a ya zaman to komin kankancin alkhairi da aka maka kai godiya akan wannan alkhairi kin wanda aka maka kakkare na kaga he aka ce falyajzihi sannan kuma wanda ya maka alkhairi kai ma kai kokarin kai ma kai mishi karka zama kawai za a yi ta zuba maka tamkar ana zuba ruwa bayan ƙwarya fa innahu idza athna alaihi faqad shakara idan har yayi godiya to faqad shakara idan yayyabo faqad shakara haqiqa ya gode mu wannan shi yasa wanda ya maka ni'ima na farko bayan Allah subhanahu wataala wanda ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka inda zaka lissafa ta ba ta kididduguwa saboda haka shi yasa godiyar ma kantar zaka ma Allah tana bukatar malumai suka ce ita kanta ka mata godiya. To bayan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya maka wanda ake son kai kuma ka tsaya ka saka wuta da wannan ka gudanar da abubuwa akan bin Allah babu kuma wadanda suka ma ni'ima kamar iyayenka. To zaman to wadanda zaka saka wuta ma saka wutawa ta gaba gaba su ne mahaifa, saboda babu wanda ya maka ni'ima a duniya, babu wanda zai maka ni'ima a gaba sama da waɗanda suke iyaye. Wayin ka ta mahu faƙar kafara, aka ce in mutum ya butulce to faƙar kafara, in mutum ya zamanto kenan ya ɓoye wannan ni'ima, mutum ya ma sai ka ɓoye, sai ka ƙi bayyanawa, sai ka rufe, sai ka ƙi godiya, to a nan gurin kuma ka butulce. Wa man tahalla bi malami uta, wanda ya yi kwalliya bi malami uta da abin da ba a bashi ba faka annama, kamar shi wannan mutumin labisa ya tufatu da tsaubai tufafi na zurin, tufafi waɗanda suke na ƙirƙire. Wannan hadisi yana da daraja ta hasanun li ghairihi, yana da daraja ta hasanun li ghairihi, saboda istinadin hadisin yana kewayo akan wannan rawi shine Shurahbil ibn Sa'ad, wanda Hafiz ibn Hajar yace saduqun ne kad ikhtalata bi akhira. Amma Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Hibban sun fitar da wannan hadisin, shi yasa malaman suka ce hadisin hasan ne li ghairihi, saboda hadisin yana da shaida ta hadisi na ummuna Aisha radiyallahu anha, wanda Imam Ahmad cikin Musnad nashi ya fitar, wanda shi ma dai a cikin isnadin nashi akwai maganganu kenan, wanda Imam Ahmad ma ya fitar da shi da waɗansu daga cikin malaman hadisi. Shine daga ummuna Aisha, daga Ibn Shahab az-Zuhri, daga Urwa, daga ummuna Aisha da lafazin man ata ilayhi ma'rufun, wanda kyautatawa ta zo gare shi fal yukafi bihi, ya saka wuta da wannan kyautata. Wa man lam yastati, wanda bai samu iko ba fal yadhkurhu, to ya ambata wannan alherin da mutumin ya mishi, ya faɗi cewa wane ya min kaza, wane ya ban kaza, ba wai kawai shikenan ka ja baki ba ka kyale. Fa man zakarahu faqad shakara, wanda ya ambata alherin da aka mai to yayi godiya. Wa man tashabba'a, wanda kuma zai cika ciki zai koshi bima lam yanal, da abinda bai samu ba, fa huwa kalabita tsaubai zurin, tamkar mai tufatuwa ne da tufafi waɗanda suke na ƙirƙire. Wannan kenan shine lafazi na ummuna Aisha. Wannan jumla saboda haka kenan ɓoyewa da aka ce wa in kata mahu shine ka ɓoye kyautatawa da aka ma baka bayyana ga mutane ba, ya zamanto kenan ka rufe ka yi shiru. Wannan yana koya mana lokacin da aka ma alkhairi, dan uwanka ya maka abokin arziki ya maka, wani ne ya maka alkhairi, to na farko zaka mishi godiya, na biyu kuma zaka yi addu'a, amma yin addu'ar ka yi ta bayan idan shi, sannan kuma ka bayyana ma mutane ba laifi bane ba, wane yayi mini kaza, saboda mutane kin ya zamanto su ma kenan sun samu kyakkyawan addu'a, ya samu kyakkyawan addu'a tashi, kuma sannan ba za su zage shi ba ta yanda za su ga kai dan uwan shi bai maka komi ba. Sannan kuma irin nan su kuma wani lokacin zaka ga mawadata waɗansu kuma ba su san in sun yi alheri in a haɗi, wani sai ka gan ya bada, in aka haɗi wani ya ce ma wani ya bada, to kasanto mabukatan suna da yawa, sai ka ga wani ma sai ya lallaba kuma ya je ce a bashi, to ya ce to don me zaka haɗi, yawa zaka ga wannan, saboda mutanen ne mafi yawa mabukatan sun yi yawa. To wannan kenan ba damuwa bane, kai fatan kawai Allah baka, in dai ka aka ba ka bada to kai fatan Allah baka, in mutum zo kana da ka bashi, in baka da kuma shikenan ka gabatar da uzuri a gare shi. Faqad kafara shi ma al-kufr kenan, ya nuna mana anwa ne, sai mu kula abinda ake nufi a nan gurin shine butulci. Daga ababan da zamu koya a wannan hadisi kin al-mukafa ala al-hadiyya shine tamkatawa akan kyauta da aka ma, wannan abin nema ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi mu yi haka nan, sannan kuma mu yi koyi da ma'aikaci sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka mishi kyauta yakan karban kyauta kuma shi ma yana sa kyauta ma mutum akan alherin da aka mishi garawa ce aka maka misali dan uwanka ne mutumin kawai ya maka garawa to ita ma akwai wannan kenan ka san menene manufar da ya kawo maka ya kawo maka kaji misali to kaga ka san wannan kaji da ya dauko a cikin akurkin shehuddo su ya kawo ma shi ma bai ci so ba kenan da akwai manufar da ta sa ya kawo maka dan kai ya zo ne kawai hannun shi goma kuma ma karamci ne na mutanen kauye da in mutumin gari ne ya tashi tahiya ko da alewa ba zai je madiyanka ba kurum zawwa zai yi ya gaya maka kaza 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 to amma su kasanto an saba wannan aka tashi sai dauko ko muliyon da shi ba zai sha mulun ba ko kuma tsino kwaya kwaye da aka mishi wanda shi bai ci ba ya zubo shi sai kawo maka dan dai kar ya zo shi hannun shi goma ko aduwa ko kurna ko to kaga saboda haka kenan wannan shine garawa kai kuma an kawo ma to kuma bai hanawa ka dawo su kayayyaki ka dauke su abubuwa duka ka tattara kai kuma ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ana wannan mutanen kauyuka sukan zawwa su kawo mishi irin yan kyautanni na kauye annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauta musu da abin da ai mutun ya gigice kana iya kawowa dan sanhu da wani dan inabin ka ko dabino a cikin washi da zinariya to kaga abin ya huce dai yanda kai kake tunani saboda haka kenan wannan akwai yin haka nan wannan hali ne na karam a ba mutun ya kawo ma abu misali dan aiken ma ka bashi tukuici kenan alamun kaji dadin abin saboda haka da yaro ya koma aka a an ban kaza kenan kaji dadin abin wannan ma wani sako ne da yake nuni akan haka nan maki salasa yana wannan sannan kuma yana zamantawa wajibi akan wanda bai samu iko ba yayi yabo da yin addu'a da kyakkyawan yabo akan sakamakon wannan kambacin kyautatawar da aka mishi saboda haka shi yasa sai yace kenan fa illa mai jid ma yajzi bi falyusni alaihi falyusni alaihi saboda haka sai aka umarce shi kenan falyusni alaihi sanan dai cikin hadisin akwai tsawatarwa ga mace wadda take da kishiya akan ta yi kwalliya ko ta yi ado da abeban ado ko tufafi wanda ba mijinta bai bata sannan ta yi da awarcewa mijinta ne ya bata abin dan ta bakan taran kishiya ko dan ta cutar da kishiya kana samu irin wannan misali mata waɗanda suke da kisa sai ta samu abu sai ta dumka da bai ita za ta sha wuyarta ta samu abin ko ta saya ta yi wannan sai ta ce ai mijina ne ya kaza shi kuma hali ne ake fama hannu baka hannu ƙwarya ko kuma a ba mai tsada ba duk ya biya rarraba musu dan ta bakanta ma wacin ta sa mata kutu sai ta yi wannan to wannan ba shi da kyau saboda haka ba so mace ta yi wannan ta ina saboda hadisin ya zo hadisi na wanda Imam Muslim ya fitar daga Asma tace ja'at imratu ila annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat wata mata ta zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam tace inna li dharra ina da kishiya fa hal alayya junahun an atashabba min mali zawji ko ina da laifi in yi da'awa cewa daga dukiyar mijina ne malam ya utini abinda bai bani ba in ce daga mijina ne ya bani abin fa qala sallallahu alaihi wasallam sai ce al mutashabbi'u bi malam ya uta me cika baki me nuna koshi da abinda ba bashi ba kalabisa saubai zurin tamkar mai tufatuwa ne da tufafi waɗanda suke na kirkire wanda suke na ƙarya saboda haka kenan irin wannan abun ko da mace ce to bai halitta ta yi wannan abun saboda ta bakanta ma kishiyarta wani abun da ba mijinta bai bata shi ta yi da'awar cewa a mijinta ya bata shi ko shi ya saya mata shi a kawai ta fari ta ta saya wannan arziki ne Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba mutum to kaga duk irin wannan fitina ne saboda yawanci me zai bayu daga ƙarshe takan iya yiwa ta zamanto ta bayu yanda waccan in za a hassala ta har auren ya zamanto ya mutu to kuma wani dadi kika samu na alkhairi kika samu da shi kenan auren ya mutu tunda dai mutu auren ba alheri bane ba to ke kuma yanzu fatan ke mutu me kuma kika samu ci wannan to kaga wannan duk zaka ga cewa abu ne wanda yake yawanci ana yin shi kan abubuwa na shahiliya da kuma rudi na shaidani wanda yake sanyawa dan hada kiyayya a tsakankan al'umma da kuma toshe kofofi na alkhairi hadisin dai a cikin shi akwai tsawatarwa ga mutumin da zai sanya tufafi na mutane amma kuma shi bai daga cikin su kamar misali mutum ya sa kayan sojoji ka gani saboda haka mutum ya sa kayan sojoji ko sa kayan jandarmi ko dai ya sa wasu tufafi na waɗansu mutanen da shi ba daga cikin su ba yake ya sanya kaya misali na ƴan wata ekore ya dinga shiga cikin lakwarya kana samun irin masu gurin su barike da san wannan sai kaga kawai mutum sai ya sayo kalan kaya na wata lakwal da abu yana burge shi kawai shi ma sai daidaita an taso kin sai taho da yawa an samu irin masu wannan abun ka gari to wannan duka yana nuni akan haka nan dan ya yaudari mutane akan cewa shi ma dan cikin waɗannan ne sifantu da irin wannan sifa din kamar misali mutumin da zai shiga ta malumta yayi da awar malumta alhali kuma bai daga cikin ɗaliban ilimi kenan wannan shi ma yana daga ciki wanda zaka samu misali mutum ya sanya babbar riga yayi shiga wadda take ta rawani ta kaza ya dinga zuwa yana da awa ta wannan ta yanda zai dinga zubar da mutuncin shi wannan malumta din ko kuma almajiranta saboda haka zaka samu duk masu irin wannan da'awa din suna farar da mutunci na ilimi saboda sai su je su waɗansu gurare ko suna roƙo ko suna bara ko suna maula misali wanda kuma duk waɗanda suke ɗaliban ilimi na gaskiya na hakika to wannan ba ɗabi'ar su bace ba saboda abin ne yake cewa a'ghrisuhu dhullan wa ajtanihi dhullatan ila idhan fattiba'u al-jahl karkan akrama ko kuma ahzama yace zan dasa shi da kaskanci kuma ƴaƴan shi su nuna hallau in dace shi da kaskanci in cira in haka ne to zama jahili ma yafi muni ma'ana na nemi ilimi a kaskanci ta kaskantar da kai kuma yanzu bayan na samu ilimin hallau dawo ina kaskantar da kai to haka ne zama ma jahili ayyahi saboda haka kaga dukkanin waɗanda suke ɗaliban ilimi zaka ga suna da wannan gin shi yasa yake cewa idan أرى الناس من دانه مهانا عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه ذاك جمتاني ما كنت صهيه ولا كنت وجنسه وعندكم يكرم كان شيء زمان تو يا سامكيمة أرى في خنق بعض وإنما أرى رجلا عن موقف الظل أهجمة متاني ذا سرنجة واجر من كي غريكا كان أدق كي يجي ألوكة تندس كجمتني أتتري يا جابايا daga fage wanda yake na zubar da mutunci da kuma kaskantar da kai to irin wannan wanda zaka samu cewa suna tufatuwa da tufafi na ilimi alhali kuma ba sa daga ciki to zaka ga cewa suna shayo ma shi ilimi din abin da yake kaskanci da kuma aibantawa wanda kuma daga ƙarshe sai zamanto Allah subhanahu wataala ya saka wuta ma mutum daidai da abin da ya zamanto ya aikata saboda haka kenan wannan ma da awa ta wannan sifantuwa da sifa ta malumta alhali mutum bai daga ciki tana daga cikin abin da kenan hadisi din yake magana akai shi yasa Dr. Bakar Abu Zaida cikin khaliya ya kawo wannan cewa mutashabbi'ul malami utaka labis sawbai zuri saboda haka kenan hadisin yayi mana nuni akan waɗannan ababe kin na sai mu je hadisi na gaba
فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى مال البخاري الله جل شأنه رحمة ya kawo mana wannan hadisi na 16 na 216 daga musaddad aka ce shine musaddad man musaddad ibn man
uh-huh.
أها مسدد بنو مصرهد بنو مصربل بنو أه؟ بنو مستورد كو مستورد كو بنو مستر بنو مرعبل مرعبل بنو مرعبل مستورد بنو مرعبل شكرا تنوى كتير رسول داريبيو دا عشرين دا تقص شكما دا أبو أوانا wanda shi kuma ya rasu al-wasit ya lishkuri shekara ta 176 ana al-amash daga suleiman ibn mihran al-asadi al-kahili abu muhammad wanda yake thiqatun hafiz wanda malami ne na al-jama'a malami ne kenan duka sun rawaita a wajen shi ashabu kutubus sitta ya rasu 147 ko kuma da 8 a mujahid daga mujahid mujahid shekara ta 202 ko da 1 ko da 4 an ibn umar daga abdullahi ibn umar shekara ta 73 yawa saboda haka wannan isnadi ne wanda yake shi ma kumasi kamar wancan go sannan a ce shi da akwai amfani da siga ta tahdith haddathana wadda tana daga sigogi waɗanda suke masu ƙarfi sannan kuma akwai siga ta anana sannan kuma amfani da akwai amfani da siga ta alqaul qala kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'adha billahi fa'izuhu man ista'adha billahi wanda ya nemi ku kare shi man ista'adha wanda ya nemi tsari ya nemi kariya daga gare ku ko ya nemi ku bashi kariya billahi ya muku magiya da Allah fa'izuhu to ku bashi kariya kin mutum ne yace dan Allah kaman hakuri ko kuma ku taimake ni dan Allah ma'ana ne mu ceton ku kenan ya muku magiya da Allah fa'izuhu to ku bashi kariya inda ya muku magiya da mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala wa man sa'ala billahi wanda ya roke ku yana mai muku magiya da Allah fa'atuhu to ku bashi wa man sa'ala billahi wanda ya roko yana mai magiya da Allah subhanahu wa ta'ala to fa'atuhu ku bashi abin da ya roke ku abin da ya tambaye ku wa man ata ilaykum ma'rufan wanda ya zo muku da kyautatawa alkhairi fakafi'uhu ku tamkata mishi ku sakauta mishi fa illam tajidu far'u lahu in ba ku samu ba abin da kuma za ku tamkata mishi za ku sakauta masa da shi far'u lahu to ku yi masa addu'a hatta ya'lama har ya sani cewa an qad kafa'tumuhu cewa tabbas kun tamkata mishi kun kyautata a gare shi man ista'adha billahi wanda ya nemi tsarin ku da Allah ku ne ya nemi cewa ku bashi kariya ku tsare shi daga wani abin da ku ne za ku cutar da shi ko kuma wanin ku ne amma dai ya nemi tsarin ku ya nemi mafakar ku ya nemi ceton ku billahi yana mai muku magiya da Allah fa'izuhu to ku tsarshe shi ku tsare shi ku bashi kariya wa man sala billahi wanda ya roke ku yana mai muku magiya da Allah hadisi yazo ba a roƙon mutum ba a ma mutum magiya da Allah ba a yin magiya da Allah subhanahu wa ta'ala a roƙa in ba aljanna ba saboda haka kenan magiya kama mutum magiya kan abu na duniya wani abu ne wanda yake ƙaramin abu kama mutum magiya da Allah to amma wanda ya ma magiya wa da Allah subhanahu wa ta'ala to shi kenan wannan kuma sai ka bashi mutum ya ma magiya da Allah subhanahu wa ta'ala ba ni dan Allah sai ka bashi ba ni dan Allah dan annabi akwai masu ƙara hadda dan annabi yin magiya da annabi duk da malamai sun tantauna za a yi magiya da wannan ko kuma ba za a yi magiya ba mutum ya ce dan annabi dan Allah dan annabi shine wanda zaka ga waɗansu daga ƴan uwa yake ga wani aka tambaya akwai wani lokaci ne ya taba almajiri ya tambaye shi makamancin wannan yin ya mai magiya dan Allah dan annabi sai yake ma almajiro ne ta yana cewa subhanallah nazo wajen makiyin annabi to kaga irin wannan masaloli din wanda kamar da koyin da su kawai awan ba he ka ce musu ba kaza ku yi kaza ko kaza ko wani saboda haka waman sala billahi fatuhu wanda ya mamaki da Allah ka bashi waman ata alaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda kuma yazo da kyautatawa a gare ka ka tamkata mishi wannan kyautatawa wannan kyautatawa da ya maka kenan manin sa'a billahi wanda yazo yana neman mafaka daga cutarwa ko kuma cutarwa da wani yake mishi sai yazo yana mai tawassuli yana kamun kafa da Allah subhanahu wataala to ka tsare shi ma'ana ka daukake mishi wannan cutarwa kin ko kuma ka bashi mafaka kin da yake neman ka bashi mafaka matsariya maka magiya da Allah subhanahu wataala ce yana neman ka bashi kariya wa man sala billahi wanda ya roke ka da haƙƙin Allah ya mamagiya da girman Allah subhanahu wataala to ka bashi dan saboda mi dan girmama sunan Allah kin da kuma tausayawa ga halittun Allah subhanahu wataala amma haramun ne ba san tambayar wani abu na duniya da zatin Allah subhanahu wataala ma'ana da girman Allah wani abu na duniya kace dan Allah ba ni kamar misali na mabarata kin to wannan kuma shi haramun ne mai bara yazo shi ce dan Allah ba ni kaza girman Allah ya huce ka tambayi wani kudi ko wani abinci ko wani abu na wannan ka zo kama mutum magiya to in bai baka ba kuma ba lalle bai baka tunda mafiya mutane Umaru wata ne wanda za su baka yin kadan ne to yai ka zo kama mutum goma dai inda za a baka irin magiyar da kai tai tunda ka fito da bahu ma bai dau kudin ba tunda duk inda aka tsaya magiyar he an yi ta annan nan da ke ta wannan yake nuna maka kenan rashin kyautatawa na yawanci mabarata masu wannan magiya kin yanda zaka ga abun ya ma huce iyaka sai ya tattanke ka ta ko ina to kai da ka san Allah kin lalle lalle ka bashi in yazo maka magiya to kawai ya kare da kai shikenan lalle ka nemi abin da zaka bashi ka bashi kar ka bar shi ya maka magiya da Allah kuma ka ki bashi a in yama magiya da Allah subhanahu wataala nemo bashi in ma ba in ramce ne ma ika bashi wa man ata alaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda kuma yazo muku da aiki na alkhairi kenan ku tamkata mai wannan shine alaka ta babe kin a cikin hadisin abubuwan da zamu fa'idanta akwai wajibcin
bada kariya da kuma taimakawa da agazawa ga dukkan wanda ya nemi mafaka da Allah subhanahu wataala
da duk wanda ya nemi tsare da sunan Allah subhanahu wataala akwai wajibci na tamkatawa da kuma sakautawa ga wanda ya zamanto ya kyautata ma a lokacin da kuma ba ka da iko na yin wannan shikenan sai ka mishi addu'a saboda haka akwai amsa neman wanda ya fake zuwa gare ka wanda ya faku gare ka dan ka ije mishi wani sharri kai kuma kana da iko akan ije mishi wannan abin saboda haka ka amsa wannan akwai ban ba wanda yake mabaraci abin bukata kin shi lokacin da mutum yake da iko akan wannan da kuma dadin rai kidan ba san sai mutum ya takura ka ya maka kaza wannan shi kuma mai bara ba so bai zamanto yayi haka nan wannan darajar hadisi hadisi ne wanda yake sahihun kamar yanda Abu Dawud ya fitar da shi Ahmad Nasa'i ibn Hibban Hakim haka kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya shigar da shi cikin silsilatul hadisi sahiha yirin gwanona ingantattun hadisai da ya tattara da kuma Irwa'ul Ghalil nashi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Na'am.
Kuma in yana da wadata kuma sai tayi bara.
Eh.
Abba
zai biya ba sai dai mai roko tare da cewa yana da abin sai zo ya barata. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sani cewa garwashin wuta ne ke roka. Man sa'ala an-nasa takaththuran, mai roƙon mutane dan saboda ya tara, ma'ana yana da wadata din. Fa inna ma yas'alu shamra, to sani cewa yana roƙon garwashi ne na wuta. Ya ce to saboda haka ya yawaita ko kuma ya kankanta. Eh, saboda haka ya san menene abin da yake roƙa. Na'am. Magiya eh da Allah. Eh, wajen magiya da Allah. A kauli rajihi. Na'am, mutum ya yi magiya da wannan gon. Kware kawai abin da ya yi mutum ya yi magiya dai da ma haka ba tare da ya kawo wancan ba. Amma can ba harare ba wannan gin. Kware kwa, Ibn Taymiyyah ya yi magana kan wannan a cikin littafin shi abin nan Al-Furqan. Bin awliya ya rahman wa awliya ya shaitan. Wa alaikum salam. Mutum bai ba haramun ne ba. Kamar misali mutum ka san wanda suka ce ana iya yi. Sun kawo magana na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin nan ne ake tantamana wannan kin. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuke ma junan ku magiya da shi, da kuma zumunci kenan wanda kuke ma junan ku magiya shi ma da shi. Saboda haka kenan mutum ne yake nema abu, mutum zai iya dan zumuncin da yake tsakanin, misali dan uwanka ne wane, dan saboda alaka zumunci ko dan abokantan mu. Ai kamakama mutum magiya ne ka tunatar da shi wancan abu dan ka zaƙin da yake tsakankanin mu. To amma kama mutum misali zaka roƙe shi baka wani abu wanda taimaka maka ne zai yi, misali kaga ruwan shi ne tana iya yiwa ba shi da halin ya baka wannan abu, to kuma ka mishi magiya da zatin Allah subhanahu wataala kan wani abin da zaka roƙe shi, shine kenan shi wannan sai hadisi yazo cewa ba a yin magiya dan wani abu wanda yake na duniya kama mutum magiya da Allah akan wannan abu, kenan yin haka na haramun ne. To amma kuma nan sai hadisi yazo ce wanda kuma ya muku magiya da Allah din, to kuma ku bashi. Amma shi shin mutum ya halatta yi wannan, kenan shi mutum karan kanshi bai halatta ya yi magiya da Allah akan wani abu na duniya da za a baka na taimako. Amma kuma kai in ya maka, to kuma sai ka bashi. Na'am. Ya alaikum salam. Shi sifa ne, ai an ce Suleiman ibn Mihran go. Suleiman sunan shi Suleiman ibn Mihran Amashi. Shi kuma sifa ce, irin waɗannan sifofi ɗin da misali zama mutum laƙabi da irin waɗannan kamar A'raji misali, malumai suka ce dan bayani a gane mutumin wannan babu matsala. Irin alƙab ɗin wannan wanda zaka samu cewa malaman hadisi suna da, tunda mutum ne wanda yake yana da matsala ɗin na gani. Yawa sai a karanta mu da. Wa alaikum salam. Mutum ya yi magiya akan wani abu na lahira go, kenan abin da yake da alaka da wani abu wanda yake na lahira kenan, ba wai haja ta duniya ba. Ba mamaki wani abu ne na ilimi, ba mamaki wani abu ne wanda yake da alaka da lahira. To wannan kamar misali ka ce dan Allah wani ya taimaka min sallah misali, ka zo ka misali ka rasa jami'i, ka ce ina muku magiya da Allah ku taimaka mini wani ya tsaya tare da ni in samu abokin jami'i. Ka gona abu ne na lahira ka mishi magiya, ba wai abun kuɗi ba ne ba ka mishi magiya a kan shi.
Bismillahirrahmanirrahim. babu mallam yajidi kafa'ata falyadkhulu. Qala hadathana Musa ibn Isma'il qala hadathana Hammad ibn Salma an Thabit an Anas
salama
an Anas anna al-muhajirin qalu ya rasul Allah ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتهم الله لهم وأذنبتم عليهم به
ما دعوتهم
الله لهم وأذنبتم عليهم به
وأثنيتم
عليهم
babi na 111 na mallam yajidil mukafa'ata, wanda bai samu ba abinda zai tamkata ma abinda zai sakauta ma wanda ya mishi alheri. Kenan baka da hali, mutum ne ya maka alheri ya kyautata maka, amma baka da wani abinda zaka kyautata zaka sakauta mishi da shi misali. To kaka shi kuma dan kai alheri an sakauta ma ba komai bane ba kuma wannan ka amsa. Saboda haka Annabi Musa lokacin da ya shigo Madiyana bayan ya ma waɗannan ‘yan mata guda biyu na Shekul Madiyana aiki, sun je sai suka dawo, inna bi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, babanmu yana kiranka don ya sakauta maka sakamako na ma saqaita lana abinda ka mana. Kaga Annabi Musa ba ka ce ba dama yayi ne don a bashi wani abun duniya, ai don Allah yi, ya musu ne fi sabilillah, bai san ba ma yaya babansa yana da kuɗi bai ko bai da kuɗi, bal asalin ma ya musu aikin saboda mai sun cewa abuna Shehun Kabir, babanmu dattijo ne wanda yake ya manyanta. Saboda haka kenan ya tausaya ma ga su janibin mata ne, ga kuma can gurin babansa tsoho ne dattijo. Kaga ba a tunanin samun wani abu wajen dattijo, ka gani wanda yake tsoho misali, har ma wanda ga ɗiyanshi kaga zai ma tunanin inda yana da hali ai da ya ɗauki ‘yan kwadago su yi aiki maimakon wannan kaza. To kuma sai ga ɗayan ta dawo ta ce ina biye da hukar ya jirziya ka ajiyar masu kaita lana. To irin wannan kayi wani abu sai aka sakauta maka, babu laifi wannan karɓi wannan wannan gida. Karka ce a to ai kaga kuma ce Annabi Musa da Annabi Khadir lokacin da suka zo katanga za ta faɗi suka tada nan gura, ai kaga aka ƙi amsa kuɗi kaza kaza da waɗannan misalai. A inda ka zo kai abu mutum yana da hali ya ce zai maka, to halas ka amsa, musamman in ba ka da wadatuwa ka abu. In kuma kana da hali to kuma babu laifi, wani abu ne na taimako kai dan an baka kace a bari, kuma wannan ba komai bane ba shi ma. Kenan almuhimmi dai karbar fansa ko sakamako kan wani abun ma da kai misali wanda kai tabarru'an ba laifi bane ba, dan an baka abu ka amsa kuma bai kore maka ladakin ka. Wa alaikum salam. To wannan na san wata ɗabi'a ce sun gare su ta su tada ba, amma mafi yawa shi alherin aka yi shi aka yi godiya, kamar shi wanda yin yana jin daɗi yakan ma ƙara yi, yana ma ƙara yi maka abu, ko mahaliccin mu Allah subhanahu wataala ya maka abu kai godiya, to kuma Allah sai ƙara mana in shakartu la zidan lakum. Kenan wannan to la Allah wani abu ne ka san daban, tana iya yiwa yin godiya take da alaka da wani abu da daban. Mafi yawa dai zaka ga kamar mutane ba su san su yi abin ka kamar ka ce ma wancan kaza kaza, kamar yadda aka faɗi duba da mabukatan da suke da yawa, to sai ka ga abin ya zama wannan mallam yajidil mukafa'ata. Amma kai kai aiki da hadisi kawai, mi anan sana sai menene mutunta? Kenan kai aiki da mutunta, yana so bai so wannan can shi ta rage ma, kai dai kai aiki da hali na karam. To tana yiwa ai mutum ɗaya ne a nadir layu kas da an samu wani mutum ɗaya kamar wani shi'umu haka wannan so baka shike da shi ka gyali ce ba shi wannan nadir ne ba. Eh
eh kanka wani eh to wannan tsakanin kai da shi ne zakai godiya eh sai ka mushi kawai shikenan kuma kai addu'a an zahar al-ghaib sun da dama ita ce kololuwa mallam Allah ji ganshi da rama ya rawaito wannan hadisi ta hanyar malamin shi Musa ibn Isma'il go Musa ibn Isma'il a shekara ta nabi rasul Musa ibn Isma'il ibn wa 220 da uku ne ina jin kuskure kare da uku ne Musa ibn Isma'il go shi kuma daga Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama shekara ta 167 Hammad ibn Zaid shekara ta nabi rasul shi wancan
1
Allah yawa gare shi fa lalla Allah yawa gare ta bayan da zai su kade su tafi da lada ga baki din shi saboda wani abu ne mai fadi la ma da'awtumullahu lahum matkar kun roƙa Allah subhanahu wata'ala a gare su lokacin da suka muku addu'a din to ba su kade suka tafi da lada ba kuma kuna da wa tsanaitum alaihim bihi matkar kunyabo a gare su bihi da wannan alherin da suka muku kunyabe su akan wannan to kuma kuna da lada na addu'ar rabu ka musu da ladan yaban da kuka musu wannan sanadi kin mallam ya kawo mana shi shi ma kamar wadancan da siga ta ta hadith da kuma ta ayan sannan kuma sanadi ne wanda yake rubai kenan shine aqalla adadan akan wancan wanda ya gabata kenan shine ali akan wancan saboda alil isnad shine wanda ya zamanto kenan an samu ruwa to waɗanda suke ɗan kaɗan ma'ana tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutane masu yawa to wannan kuma neman ulubul isnad wa sunna ne na magabata shi yasa Imam Suyuti yace talabul ulubul isnad sunnatu neman ulubul isnad sunna ne su wajen magabata iya daga abin da suke jajircewa abin da suke kwadayin nema ake rawaita waya ya bude mazin yana rashin lafiya ta mutuwa sai aka shigo gaishe da shi aka ce Abu Zakariya me kake guri yanzu me kake so yace babu kamar in samu gidan da ba kowa ciki da kuma isnadul ali rashin lafiya ta mutuwa yace ba abin da kamar kawai in samu gidan da yake horarre ba kowa ciki da kuma alil isnad da kuma isnadi wanda yake madaukaki shine mai buni yace kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu zaka alladhi qad nazala dukkanin hadisin da dukkanin isnadin da qallat rijaluhu mazajensa suka zamanto mazajen shi sun yi karanci to ala shine alil isnad shi yasa Imam al-Bukhari malamai Ibn Hajar yayi risala akan alil isnad nashi shine a hadisi inda ya zamanto mutu uku ne tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sulatiyat na Bukhari malamai suka haddace sulatiyat na Bukhari guda 22 har waɗanda ya maimaita ma'ana waɗanda kawai tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutu uku ne tsakanin shi da waki sallallahu alaihi wasallam in ka cire maimaici kuma guda 16 hadisi 16 ne duka kuma daga malaman shi guda uku Maki ibn Ibrahim Muhammad ibn Ibrahim al-Ansari sai kuma Abdahak ibn Makhlad Asim bin Nabi waɗannan su uku sune waɗanda duka yawanci daga sune ya samu wannan gyan haka Imam Ahmad ma yana da waɗannan Imam Muslim shi ɗaya ne ma gari shi guda ɗaya ne ma wannan din shi sulafiyat nashi to kaga nan gudun kenena daga alil isnad saboda mi isnadi ne da yake rubai mutum hudu ne kawai tsakanin Bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma akwai ulul sifa da kai kuma ulu nami akwai na sifa da kai kuma na adad adad ko adadi ne ko na adad na adad shine aka fadi akwai na sifa kuma ka samu misali ko da a ce sumani ne ko tusari ne misali amma malaman irin su Imam Malik ne misali a cikin kaza kaga wannan to inda kuma aka wannan gashin misali wanda yake ali ne ta bangaren sifa uluwu sifa to tahi akan uluwu nami na adad saboda kana iya samun adadin mutum uku ne amma a cikin akwai wani rawi wanda yake da matsala to amma wannan kuma misali to sa'i ne amma kuma duka waɗanda suke gogaggu ne daga tsika sabtun he tsika hafizun he tsika tsika sai kaza dukkan su a ciki kowanne gogagge ne da kekke ne a karan kanshi wanda yake didigin shi ya tabbata ne sai ka nemo amsar su kan yi su hinga maka tunda baka tabbatar da wani sabit din ba ne in ka samu sabit din sahabin ne ko kuma ba sahabin ba in sahabin ne to wannan wani sabit ne to sahabi sabit binuwa sai ka je ka samu kai ma aiki ne tunda ka ji na yi shiru ai da kamata ya kai ma ka iyali baka iyali ne ka neman mana wani sabit din ne ke nan gurin wanda Hamad ibn Salim ya ruwaya daga gare shi shi kuma ya rawaita daga Anas sai ka je kai sai ka nemo in ka samu kenan kai kyakkyawan ba hasina ma tukui ce sai ka je ka binciko darajar hadithin hadisi ne wanda yake ingantaccen hadisi kenan la ma da'awtum Allah lahum yace a ma da'awtum Allah lahum matkar kun roƙa Allah subhanahu wataala a gare su in ka samu daidai zan baka littafin akhlaqul ulama na Imam al-Ajurri insha Allah in ko baka samu ba shikenan ka kuskure ma baka da na eh ne mu shi kada in tunda shi ya tambaye shi saboda haka yace kenan ba za su tafi da ladan gabaki dai saboda falala Allah fadi gare ta kenan kuma kuna da lada na ibadar ku su kuma suna da ladan taimaka wanda suka yi muku wannan shi ma ya nuna mana kenan addu'ar ma da zaka ma mutumin da ya kyauta sama ita ma kanta akwai garaba sallada da kuma fadin falalar Allah daga abubuwan da zamu tsuntsunta cikin wannan hadisi shine bayanin cewa al-ansar sun zamanto ma abuta dukiya suna sarka kuma da dukiyar su muhajirun su kuma ba su da dukiya sai suka kaku kagon annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a wannan hadisin zahaba ahlud dusur bil ujur ko kuma bil amwal wadanda suke ma abuta turin dukiya sun tafi da daraja madaukakiya da kuma ni'ima menene suna sallah muna sallah suna azumi muna azumi amma tasaddaquna bi fuduli amwalihim suna yin sadaka da rarata dukiyoyin su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ai Allah ya sanya muku abinda za ku dinga sadaka da shi dukkanin tasbihin da kuka yi za a ba ku ladan tamkar kun yi sadaka kabbara tahmidi tahalili umarni da kyakkyawa hani da mumuna duka za a ba ku ladan sadaka kai har ma abu na halal in har kuka kyautata niyya cikin halal ma Allah subhanahu wataala zai ba ku lada a cikin wannan a wata ruwayar kuma su wannan talakawan muhajirun su suka kai kuka annabi sara sai ga musu ma wadancan suka dinga aikatawa suka ƙara zuwa suka ce ya rasulullah su ma sun ji abinda muke sun je suna aikata yace wannan falalan Allah ce wanda yake ba wanda ya ga dama saboda haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam he ba su labari a nan gurin cewa wanda bai samu ba abin da zai kyautata zai tamkata mu wanda ya mai alkhairi to kuma abin da yake kanshi shine yayi addu'a ya kyautata ga wanda ya zamanto ya mushi aiki wanda yake na kware wannan dai ya karantar da mu mutunta sanin alkhairi dukkanin wanda ya kyautata maka ko mun kankance alkhairin da ya maka to kar ka manta wannan alkhairi kin kai kokarin idan kana da kai ma kai kokarin ka mushi wani abu in kuma Allah bai sa ba misali ka samu ka mushi to kuma kyakkyawan yabo addu'a kar mu zamanto misali cika goge bakin kaza mafi yawa zaka samu mutanen yau sai ka iya samun misali mutum 50 mutum kaza suna gargashin alhaji kowannen su suna ci ne kawai a wannan gargashi nashi mota ta sabuka a samu kaza ai amma kuma ba wanda suke zagi sai shi ɗiyan shi ba su kubuta ba matan shi ba su kubuta ba shi bai kubuta ba kuma ƴan uwan shi ba su kubuta ba kuma duk inda zai kawai shi a mutumin banzake me laihi kawai Allah ba shi kuɗi saboda haka kaga wannan yana nuna rashin sanin mutunta da wannan ko ka samu mutum makwabcinka bakin gurgudo yana maka duk abin da ya kamata ya maka amma baka ganin wannan ko kuma ka samu mutum misali ba mamaki ɗiyanka ana karantar da su
wani ya hardace Qur'ani, wani ya sabka, wani ya samu hizu kaza, wani ya samu kaza, shekaru nawa ne yara sun samu tarbiya, ta yanda ba mamaki duk yara ango ku babu masu tarbiya irin tarbiyan yaranka, sun samu kyakkyawan kulawa, amma rana ɗaya a samu kuskure baka taba zawa dama kai godiya ba cewa kai gaskiya Allah saka da alkhairi, fa yara mu kawai sai godiyar Allah dan yara fa yanzu ma kuma sun ƙara zuwa da wani ilimi, yanzu ma sun ƙara zuwa da wani kaza, ka dinga faɗi ana jin daɗi, to he kaga kuma kawai he dai mutum yanzu ka kashe to he an kula ha an yi bulala ka san abun ba ce ba ba a san bugwa, to amma dai a san yanda za a dinga yi saboda wai ga mahaukaci da bulala, a san yanda za a dinga yi kun san abun dole he ana kaza, to kai da Allah subhanahu wataala kare nawa zaka ga ɗan wasu wani fa yaro ne za a dauki makami a lahanta shi da shi a titi, yaran titi za su dake shi su tabe shi su me kaza bai zawo ya gaya maka nawa yaro a lakwal yara sa'an shi zai bi shi ya kwashe shi ya tabe shi ya gurde shi wani sai ya canza tahiya sai ka ga ya akai ga mun yanda akai sai ce a lakwal zai fado yayi kaza aka mishi kaza, wani yana ciwon kai gara sai akai abokin shi ya mishi kwanda, to amma da zarar an samu matsala a makaranta za a ma yaro wanka ko ya huda riga aka ga wani alama to kawai shikenan sai a dauki da mara, to kun san fa abin yanzu lokacin ga mu ba da wannan ba ma kare haƙƙin yara saboda kungiyoyin nan kun san da ake abin nan, to bin mu san abin makaranta ce kuma a ce an samu irin wannan rashin mutunci, amma ba dan nan ba da he a ce irin wannan guraren ma, to kaga duka wannan akwai butulci cikin wannan, saboda haka duk irin waɗannan abubuwa bai dace da musulmi ba a same shi da irin wannan kin, kuma hatta da ma shi mai neman ilimi shi ma kamata ya kiyaye wannan, wata hikaya da ake kawowa Khalifa Mamun lokacin yana matashi, a lokacin mai karantar da shi ai aka zo karantar da shi sai dogari ya tsaya yana tsaro a kofa, in bai mai karantar da shi din sai ya zazzabge shi ya wato sai kafin dogarin wancan su hadu sai ya goggoge duka bai rai gani ya dinga tambaye shi, amma wani abu yace saboda in na faɗi aka hukumta wancan to ni kuma zan zauna a shafili na, to kai me kake tunani an zo an zazzage malam to wani irin karatu zaka yi ka samu albarka, an zazzage malam saboda malam ya buge ka, to duka irin wannan dai hali na mutunta godiya ga duk wanda ya aikata alkhairi na daga uwaye yan uwa abokanan zama masu kyautatawa duk ma wanda ya ko rana ɗaya ne ko haduwa ce a mota mutun ya maka kirki ya maka wani alkhairi to kai fatan cewa Allah ya kai ku ranar da zaka saka wuta mai yana daga alama ta rashin mutunci ta rashin kyauta ta abin nan a samu cewa mutun ya maka alkhairi kuma ka mance da wannan alkhairin balle kuma har ma ka saka wuta mai da sharri, mutun ne ya dauko kai kawo ka daga gari ya ilmantar da kai baka kaza hudda ka kai ekol kai koi tunda kana samu irin wannan, yawanci wani lokaci masu karatun boko ana samu rashin wannan kyautatawa tare da su, so da yawa zaka ga mutum zai zo yayi karatu yayi kaza duka amma sai ka ga wani ko kulhe gwalala ba zai ma mai gidan ba, sai ga shi yana kwance bai mai gida shi zai kulhe gwalalo shi zai yi kaza sai saboda shi dan boko ne, to duka na samu wannan, to duk wannan bai dace ba da hali na mutum, ta abinda muka faɗi daidai Allah saka wuta, Allah subhanahu wataala sanya cikin mizanin ayyukan mu wanda muka kuskure Allah gafarta mana
Allah subhanahu wataala.